Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakub Makeri. Nike farin cikin kasancewa tare da ku yau Lahadi 20 ga watan Yuni na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba Yakub da kanin labaran duniya.
To Baballa, yau Lahadi take ranar ƴan gudun hijira a duniya. Ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin tunawa da kuma karrama ƴan gudun hijira a duniya. Cibiyar sa ido akan cutar coronavirus ta Jami'ar Johns Hopkins ta faɗa da sanyin safiyar yau Lahadi cewa mutane sama da miliyan 178 ne suka kamu da COVID-19, kana wasu miliyan 4 ne suka mutu da cutar a faɗin duniya. Masana hasashen yanayi a Amurka sun yi kashedi akan samun ambaliya mai barazana ga rayuwar jama'a a wasu sassan yankin kudancin kasar, musamman a tsakiyar Alabama, yayin da wata mahaukaciyar guguwa take kadawa a jihohin da ke gabar teku.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu ne yanzu za mu kawo muku hira ta musamman da Sarkin Yauri Dr. Zijjani Abdullahi kan sace ɗaliban makarantar sakandaren gwamnatin tarayya da ke garin Yauri a jihar Kebbi.
An shaida mana cewa ɗaliban da aka ɗauka sun fi 50, kuma jami'an tsaro alhamdulillahi kan farko sun ɗauki mataki da sauri, suna cikin daji ɗin kuma an samu aka fitar da wasu.
A jamhuriyar Nijar kuma wani cece kuce ne ya barke kan gina wa 'yan majalisar dokokin kasar otal a birnin Yamai.
Tsakani da Allah wai ba abin da za a yi zamanto wanda kullum a yi kalisari daidai da bisa rayuwar talakan da suke ciki barkita. Wannan abubuwan kai yanzu a ganin ka tsakani da Allah an wa kasar adalci.
Sannan kuma za ku ji cewa taɓarɓarewar matsalar tsaro a gabar tekun Gini ya sa rundunar sojojin Ghana ta nemi taimako wurin takwarata ta Najeriya. Bayan nan kuma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ke gabatarwa tare da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shirin labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Yau Lahadi take ranar ƴan gudun hijira ta duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ta ware ranar 20 ga watan Yuni ne domin tunawa da kuma karrama ƴan gudun hijira a duniya. Hukumar kula da ƴan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNCHR ta ce wannan wata rana ce ta tausayawa da kuma fahimtar hali da ƴan gudun hijira ke ciki, kana a gano kokarin da suke yi na sake gina rayuwarsu. A yau Lahadi, shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a wata sanarwa, yana mai cewa yau na ƙaru da sauran duniya a cikin bukin ranar ƴan gudun hijira ta duniya domin ƙarfafa gwiwar miliyoyin mutane da tashin hankali ko tsanantawa ko kuma yaƙi ya tilasta musu barin ƙasashensu. Biden ya kuma ƙara da cewa a wannan ranar muna ƙara jaddada ƙoƙarinmu na fidda waɗannan mutane cikin damuwa ta hanyar taimakon jin ƙai da kuma ninka ƙoƙarinmu wajen magance matsalolinsu, ciki har da tsugudar da su. Ya ce muna ƙoƙarin haɗa hancin 'yan diflomasiyya domin kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe ko ina a duniya. Cibiyar sa ido akan cutar coronavirus ta Jami'ar Johns Hopkins ta faɗa da sanyin safiyar yau Lahadi cewa mutane sama da miliyan 178 suka kamu da COVID-19, kana wasu miliyan 4 suka mutu da cutar a faɗin duniya. Amurka ta ce za ta tura rigakafin COVID-19 miliyan 23,500 zuwa ƙasar Taiwan, inda ta yi ƙari a kan alkawarinta na farko na ba da zubin allurar 750,000. Shugaban Taiwan Tsai Ing-wen ya ce ƙarin rigakafin daga Amurka wani gagarumin kyautatawa ne na ƙawance. Shugaba Joe Biden ya ce gwamnatinsa za ta raba rigakafi miliyan 80 ga ƙasashe a faɗin duniya. Ma'aikatar kiwon lafiyar India ta faɗa a yau Lahadi cewa ta samu sabbin kamuwa da COVID-19 58 a cikin sa'o'i 24 da suka shuɗe. Gabaki ɗaya dai India tana da kusan miliyan 30 na waɗanda suka kamu da cutar. Amurka kaɗai ce a gabanta da miliyan 33. Wani ɗan ƙasar Uganda mai wasan guje-guje ya kamu da coronavirus bayan ya isa ƙasar Japan kafin fara wasannin Olympics a birnin Tokyo, a cewar kamfanin dillancin labaran Associated Press. Sai dai ba a ambaci sunan ɗan wasan ba, amma an killace shi a wani gidan gwamnati. masu hasashen yanayi sun yi kashedi akan samun ambaliya mai barazana ga rayuwar jama'a a wasu sassan kudancin Amurka musamman tsakiyar jihar Alabama yayin da wata mahaukaciyar guguwa take kadawa a jihohin da ke gabar teku an zuba ruwan sama kaman da bakin kwaliya a cikin daren jiya Asabar zuwa safiyar yau Lahadi a yankunan Birmingham da kuma Tuscaloosa an ceto sama da mutane 20 da karamin jirgin ruwa a garin Northport da ke jihar Alabama a cewar talabijin WVUA hukumar agajin gaggawa ta gundumar Tuscaloosa ta faɗa a wani sakon Twitter cewa ma'aikatan sa-kai na Red Cross sun taimakawa mutane da ambaliyar ta shafa shi ma shugaban ma'aikatar kwana-kwana a Birmingham Captain Brian Harrell ya faɗa wa kafafen yaɗa labarai cewa ana nan ana binciken wani mutumin da ake ganin ambaliyar ta ja shi
An jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labarin duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leka a bangaren rahotanninmu. A Najeriya bayan sace ɗaliban makarantar sakandaren gwamnatin tarayya da ke birnin Yauri a jihar Kebbi, sarkin Yauri Dr. Ziyana Abdullahi ya ziyarci makarantar domin gane wa ido da jajantawa al'ummar garin. Sarkin ya ba su tabbacin aikin kubutar da ɗaliban da aka sace da dakarun tsaro da 'yan sa kai suke gudanarwa. Wakilin mu Umar Faruk Musa ya nemi ƙarin bayanin halin da ake ciki daga bakin sarkin.
Wato da suna tafi can makarantar kuma duk ɗalibai ba su nan iyayen su su sun ɗauke su. Sannan kuma sun duba cewa ko inda za su shigar ba wurin mutum 80 ba su son su dawo makarantar saboda tsoro. Sannan dai da yardan Ministry of Foreign Affairs da wasu organization mun yarda za su zo nan cikin garin Yauri su yi jarabawa. To kuma an shaida mana cewa ɗaliban da aka ɗauka sun fi 50 kuma jami'an tsaro alhamdulillahi kan farko sun ɗauki mataki da sauri suna cikin daji ɗin kuma an samu kubutar da wasu kuma ana nan kuma an ƙaro sauran jami'an tsaron labarin muka samu an kashe ɗan ta'addadin da yawa abin da fata dai shi ne sauran ɗaliban Allah ya sa a dawo da su kuma na yi magana da hakimai da wayan ƙasa cewa su ba da goyon baya su tabbatar da sun haɗa mutanen su ga abin su gani ko sun ga wasu mutane suna su abubuwan da ba gane ba sai sauran su waje domin mun samu labarin cewa su ɗan dangar ɗan bindigan nan su ɗan wace haka sun bar musafir nasu da makaman su sun shiga cikin ƙauyuka to ka ga wajibi ne a tabbatar da an mutanen mu sun lura da wannan abin kuma su ba da rahoto kan duk wani baƙin da suka ga sun shigo cikin su to a takaice dai hakan da muke magana kenan zuwa na garin Yauri.
To kawo yanzu da muke magana da kai an samu ƙarin tabbaci ko ƙarfin gwiwa cewa sauran ɗaliban da aka satar za a kubutar da su kuma daga cikin waɗanda ke hannunsu akwai waɗanda aka ce wai sun rasa rayuwarsu cikin ɗaliban?
Eh to mun samu labarin cewa mutum ko ne mutane da su sauran su suna ciya saboda bindiga ne suna ciya saboda wahala to babu tabbawa to amma insha Allah tunda dai jami'an tsaro suna nan haikan suna ga waɗannan mutanen to muna sa rai Allah ya yarda za a kubutar da su kuma kamar da ce an kashe da yawa daga cikin su wanda zai sa wani kuma halin yanzu kai kenan kuma don tun farko din nan an ɗan sakaci domin sun daɗe nan cikin dazukan nan tsakanin zamfara suka shigo ke bai ta zuru to a kusa yin bana da ya zuru amma ba a ɗauki mataki sosai ba muka yi sun ganga wurin to a nan ma na alhamdulillahi an ɗauki mataki wani na fata ina roƙon Allah ina ba ƙwarai Allah ya kawo ƙarshen wannan haɗin kuma wannan yaron Allah ya sa a sako su lafiya.
Sarkin Yauri Dr. Ziyana Abdullahi kenan a zantawarsu da wakilin mu Umar Faruk Musa yanzu kuma ga Baba Yakubu ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
A yau Lahadi an dage zaman tattaunawar farfaɗo da yarjejeniyar nukiliyar Iran tsakanin wakilan Iran da na manyan kasashen duniya guda shida domin komawa su karɓi shawarwari a kasashen su bayan sun gaza warware wasu muhimman batutuwa inji shugaban tawagar Iran. Mun kusan cimma yarjejeniyar amma tazarar da ke tsakaninmu da kuma kokarin fidda wannan tazaran wani aiki ne mai wahalan gaske inji Abbas Arrakshi yana faɗa wa talabijin Iran a Vienna. Yana mai cewa za mu koma Tehran sai dai babu tabbas akan ranar da za a ci gaba da tattaunawar a hukumance. Tun a cikin watan Afrilu ne aka fara tattaunawar a Vienna domin lalubo hanyar da Iran da Amurka za su aiwatar da abubuwa da ke kunshi a yarjejeniyar da kuma komawa ga cikakken riko da yarjejeniyar. Washington ta janye kanta ne daga yarjejeniyar a shekarar 2018 kani ta ƙara takunkumai a kan Tehran. A ƙarshe, hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta sanar a hukumance cewa ɓarkewar Ebola na biyu a ƙasar Guinea ya zo ƙarshe, wanda ya hallaka mutum 12 a cikin watan Fabrairu. Mutane 16 da aka tabbatar da sun harbu, da wasu guda 7 a cikin su da cutar ta yi tsanani, a cewar alƙaluman hukumar WHO. Za a iya danganta nasarar daƙile ɓarkewar cutar da darasin da aka ɗauka a annobar a shekarar 2013 zuwa 2016, wanda ya hallaka sama da mutane 11,300, wanda galibinsu a ƙasashen Guinea da Liberia da kuma Saliyo. Mutane 12 ne da suka mutu a wannan lokacin. Ka'idojin ƙasa da ƙasa na nufin tun da ƙasar Guinea ta kwashe kwanaki 42 adadin lokacin da ƙwayar cutar ke girma, ba ta samu sabon kamuwa ba kafin aka ayyana ƙarewar cutar a ƙasar. Shi ma ministan kiwon lafiyar Guinea ya maye madadin shugaban ƙasar Alpha Conde ya ayyana ƙarshen Ebola a ƙasar.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labarun duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bar mu sake waiwayar rahotanninmu. Rundunar sojojin ruwan ƙasar Ghana ta nemi taimakon rundunar mayakan ruwan Najeriya don shawo kan matsalar tsaro da ke ƙara taɓarɓarewa gaɓar tekun Gini. Ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani.
Babban Hafsan hafsoshin sojojin ruwan Najeriya kenan, Vice Admiral Awal Gambo ke jawabi a wani taron inganta tsaro a ruwa da sojojin ruwan Najeriya da na ƙasar Ghana suka gudanar a nan Abuja, yayin da babban hafsan hafsoshin mayakan ruwan Ghana Rear Admiral Isa Adam Yakubu ya kawo ziyarar aiki Najeriya. Admiral Awal Gambo ya ce gabar tekun Gini a halin yanzu na ƙara fuskantar kalubalen tsaro sakamakon karancin sojin ruwa da za su iya tsada wannan shiga. Da hakan ya farfaɗo da aika-aika irin da 'yan fashin teku, garkuwa da mutane a cikin ruwa, da ma kai hare-hare ga muradan tattalin arziki da ma jiragen ruwan. Babban Hausan hafsoshin mayakan ruwan Najeriya ya ce wannan taro zai samar da haɗin kai da samar da tsaro irin na bai ɗaya a cikin ruwa, kamar yadda tsarin yarjejeniyar Yaounde na shekara ta 2013 ya cimma don kare hada-hadar tattalin arziki a wannan shiya. Tunda farko cikin nasa jawabin, babban hafsan hafsoshin sojojin ruwan ƙasar Ghana Rear Admiral Isa Adam Yakubu ya ce shugaban ƙasar ta Ghana Nana Akufo-Addo ya umarce su da su gana da rundunar mayakan ruwan Najeriya don samu hanyar bai ɗaya na tunkarar kalubalen tsaro da ke ƙara mamaye gabar tekun Gini, bisa la'akari da ƙarfin sojojin ruwan Najeriya. Ghana na fatar Najeriya za ta samar da mafita, don Najeriya babbar yaya ce kuma an san za ta iya, domin in ka tsare gidanka alhali gidan makocinka na cin wuta, to kai ma baka tsira ba.
More capacity, but then when you secure your waters, your neighbors have fire. We are not safe.
Masu sharhi kan al'amuran ruwa irin su Comrade Abubakar Abdulsalam na cewar wannan ganawar ya zo daidai lokacin da ya dace.
Kasancewar Najeriya ƙasa ce babba a Afirka ta yamma, tana da ƙarfin sojoji fiye da waɗannan ƙasashe da suke cikin wannan yanki, ko na sama ne, ko na ruwa ne, ko na ƙasa. To saboda haka Najeriya tana da sojojin ruwa masu ƙarfin gaske wanda ba za ka iya kwatanta su da ta Ghana ba. Ghana ƙaramar ƙasa ce idan ka haɗa ta da Najeriya. Idan sun zo sun buƙaci wani haɗin kai, ba zai iya zuwa da mamaki ba, kasancewar su ƙasa wadda ƙarfinta bai kai na sojojin ruwan Najeriya ba. hadin kai da suka bukata zo su da sojin ruwan Najeriya abu ne mai kyau wanda kuma zai taimaka koda ba komai ko wani bangare zai iya samun moriyar wannan hadin kai domin saboda aka ce hannu biyu ya ce hannu daya to saboda haka wannan zuwa da yi abu ne na hadin kai wanda kuma zai haifi dami ido wanda kuma yana da kyau zai kawo karshen biyu duka ci gaba a wajen yaki da ta'addanci da wayansu muggan aiki da ake aikata su a kan ruwa
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
a gaida Hassan Maina Kaina a jamhuriyar Niger wani shirin gina otel a birnin Yamai domin yan majalisar dokokin kasar ya haifar da cece-kuce a game da yawan kudaden da za a kashe wajen gudanar da wannan aiki wakilin muryar Amurka a Yamai Sulemu Muni Barma ya aika mana karin bayani
a watan Mayu da ya gabata ne aka rajistar kwangilar ginin sabuwar otel din da za ta zame wa yan majalisar dokokin kasa masauki a tsawon lokutan da za su shafe na halartar zaman majalisar da ke nan Yamai sai dai tuni wasu yan Niger suka yi wa wannan yunkuri cha saboda cewar su bukatun al'umma a yau sun wuce batun gina otel Alhaji Salisu Amadu mamba ne a kungiyar RNDD
tsakanin da Allah wai ba abin da za a yi zamanto wanda kullun aika lissahi daidai da dukan rayuwar talakan da suke ciki gurgita wannan abubuwan kai yanzu a ganin ka tsakanin da Allah an wa kasa adalci
da yake mai da martani ga masu korafi akan wannan aiki dan majalisar dokokin kasa honorable Lawali Ibrahim Mejirgi na cewa bai ga laifi ba idan aka saka yan majalisa cikin kyakkyawan yanayin aiki
ba an yi shi bane dan wani ba an yi shi ne dan dubututuwa su zo kamar yadda wanda muke tike san zamanin kolan ne tun nan na tare ne ake tiki in ga muka wata madada muke tiki akwai bature da aka kawo cikin gurbuda mai ce ta ga saka ta ci ba ta kwana nan sai otal aka ja kawo mata an ce wata dubute wurin gari dakin zana ma lafiyayya wannan inda ake kwana kitan ni da nake magana ta daro lokacin da kare gina sai shekar hudu ba kare ba ni na kare ta tenuwe sai wanda Allah so daga cikin mai koma
sama da miliyan 1014 na sefa ne aka bayyana cewa za a kashe ta hanyar wannan kwangila da aka baiwa wani kamfanin cikin gida nauyin aiwatar da ita ɗan rajin kare haƙƙin jama'a na ganin abin tamkar almubazzaranci ne aka yi da kuɗin ƙasa
Niger yanzu ta fito daga cikin yanayi wanda ya zamanto an wawa ƙasa an bifa caka an kashe kuɗi ba daidai hanyar da ya kamata ba talaka bara an mishi ruwa wanda ya zamanto mutane suka rasa inda za su shiga talaka ga sunan ɗan ta'adda sun koro su sun rasa abinci yana nan wani wuri an yi hatsi wani wuri ba a yi ba talaka yana nan yanzu a yau ba su kan titi karajibi kuɗin shi ne kake amfani da shi kuma kake amfani da wannan matsayin naka kake ɓannar da ba haka nan ba
to amma ɗan majalisar na da abin cewa dan kare kansu daga irin wannan zargi
shugaban kasa kamar da ga muka ɗakin shi na kwana da shi da iyalin shi ya gyara shi a miliyar 11 wannan za a ma dubututuwan kasa wakilan al'umma ɗakin wannan ɗaki 200 ya zama na abin kai da kawo afraid of security kamar abin da shi tsaro tana da miliyan 800 kamar da shi onzu miliyar ba wanda ya ce komi dan me yanzu a gina ni zai ciya komi ina rikicin da ke akwai na ba da kasuwanci ne shi ake faɗa me ginawa ni ban gallahin shi ba
tun a shekarar 2012 ne majalisar dokokin kasa ta bullo da shawarar ginawa yan majalisa otel don mai gurbin ɗakunan da suka saba sauka sai dai hakan bata samu ba har zuwa lokacin da shudaddiyar majalisar da Usaini Tinni ya jagoranta ta farfado da wannan aiki yayin da a yau sakatariyar majalisa mai ci ke cewa ofisoshi take shirin ginawa don inganta yanayin aiki wasu majiyoyi na cewa katafariyar otel ce aka kuduri aniyar ginawa a unguwar Lazare ta nan Yamai Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
a gaida Sule da wannan rahoton kada amanta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma da iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron labarai da dumudumin su to yanzu kuma sai shirin matasa a duniyar gizo
Marhaba masu sauraro barkamu da warhaka tare da sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke yin duba kan duk wasu batutuwa da suka shafi yanda matasa a wannan zamani ke mu'amala da kafafen sada zumunta ta yanar gizo sunana Shamsiya Hamza Ibrahim jagorar shirin talla. A daidai lokacin da matasa a Najeriya ke kokarin samar da wata hanya wacce za ta mai gurbin kafar sadarwa ta Twitter da aka dakatar a kasar domin su sama wa kansu damar ci gaba da gudanar da ayyukansu ta yau da kullun kamar kasuwanci da neman ilimi da dai sauransu. Sai gashi kwatsam an kai kara tare da saukar da wata manhaja makamanciyar kafar sadarwa ta Twitter da wani matashi ya kirkira mai suna Crowy a taswirar yanar gizo ta Google Play Store an dai zargi manhajar da kwafan wasu ayi da jadawalin wasu kafafen.
Suna na Maryam Yako to na je na yi downloading amma ni gaskiya ni ban fahimci ma me bane kutukuta abun da zaki akan app din is very very slow so ranin da ma nayi downloading ranin na cire shi kawai.
A gaskiya na taba downloading wannan application na Crowy gaskiya I have a very bad experience using that app saboda na shiga baya tafiya da sauri abubuwan yana jinkiri and kuma wannan application din in ka riga kai log in baka iya yin log out ko kai deactivating account dinka sai dai in kawai ka goge application din.
Sunana Dr. Jibril Abdullahi Maina experience din da wannan crowd din gaskiya ni ma da na ganshi ina da farin ciki na shiga na dira dauko da loading tikar ma na samu shi yazo saboda babu anan asko din ban sai da na canza email na yi wani abu haka ya sauko so mare kamar da Maryam tace a baya ban gane ba like I na kasa gane me yake me marfan shi kaman ilik Twitter ne ko Instagram ne ko Facebook haka like in dai sashin sunan mutane ma wanda suke saka profile din su bana ganin komai so dai na kasa ganewa a ranar wace gari sai na shiga Twitter sai na shiga ana zuwa yana soliciting mutane shi wanda ya bude yana neman a taimaka mishi wai mutane suna zuwa a Play Store suna yin suna bashi battery din ba dole sai right from the beginning ba shi kan kafa wannan kiwon so wannan ya jabo attention din App Store because wannan shi zai I have good App Store amma dai ba sana bibiyan mutane sai mutane sun ga musu sun ga alamar kana samun traffic sai su duba in traffic ne then they can launch investigation then another alaran cewa ko akwai satar idea ko satar fasaha ko sabanin haka wannan shine now experience din da Crowy
ganin korafin da masu amfani da ita suka yi na cewa manhajar bata da saukin mu'amala kamar sauran kafafen sada zumunta yasa shirin matasa a duniyar gizo jin ta bakin Adamu Garba matashin da ya kirkiro manhajar ta Crowy wanda ya kasance dan asalin yankin arewa
mun kirkiro da manhaja makamancin haka sosai muna kiran shi Crowy in fact mun fara wannan project din tun shekarun 2017 muka yi muka samu matsala muka sauke 2018 muka sake hawa muka yi kokari muka yi kokari muka sauke 2019 muka sake yi muka sake saukewa 2020 muka yi muka gama har ma muka tallata shi a Apple Store da kuma Google Play Store har mutane suna downloading yanzu haka muna da mutane sama da 31,000 da wani abu wanda suke amfani da shi kuma disan irin manhaja ne yanda ake social media namu ya dan sha bamban da Twitter saboda wato mun yi shi ne saboda mu yi targeting mutanen Africa particularly ma yan Nigeria yanda za su tafiyar da al'amuran su ta hanyar kasuwanci da kuma hanyar sadarwa ko kuma da mutunci da suke establishing akan wannan platform so that's exactly yanda mu muka yi designing shi wato namu manhajar wanda muke kira Crowy yana nan yana aiki yanzu haka
to kace yanzu a kalla zai kai shekaru 5 zuwa 6 kenan ko
eh shekara kusan 5 muka fara aikin kin san wato building irin wannan technology ko kuma ce platform yakan dan dauki lokaci saboda abubuwa da yake bukata da kuma irin hikima da maida hankali da za a yi saboda a tsara shi ya kama asalin mutane da suke amfani ya kai kuma biya musu bukatun su
me ya kuka yi tsara wannan me ba mu da hankali
to a matsayina na shugaban kamfanin ni dan bincike ne da karance-karance na yi karance-karance sosai akwai littattafai da yawa da nake karatu nake ga a shekara haka ina kan iya kanta takardu kusan 40 so ina yawan bincike sosai so daga nan shine sai na fahimci cewa wato akwai na tsarin da duniyan take tafiya yanzu ana gudu ne ana barin yayin mai da kuma abubuwan da suke cikin kasa ana komawa yayin abin da mutane suke fitarwa a matsayin information asset so mu me muke yi da shi a Africa wanda zai tabbatar mana da cewa yanda da ake yanzu ake kaucewa harkan mai a harkan kasuwancin duniya a dawo harkan technology mu me muke da shi shine sai na fara wannan ban ma nisa ba na shiga wani class wanda ake kira Questrom School a part of MIT amma wallahi ne karatu gaskiya kusan shekara 2 na shiga wani class na platform technology masters ne in digital innovation ne wannan karance-karancen daga nan sai na fahimci ga ma yanda ma waɗannan mutanen su kansu su goro da nasu da kuma yanda tsarin kasuwan yake mu ya za mu tsara namu ya daidaita da yanda tsarin duniya za ta amince da shi to shine muka fara wannan abubuwa
kamar yanda kace ya samu karɓuwa sosai mutane sun fahimci wannan manhajar
eh ana kan da fahimta kin san an nan samu kalubale saboda ina ɗaya daga cikin waɗanda suke asalin fada da Twitter akan abubuwa da suke so su jawo a ƙasar mu Najeriya kuma ba komai ne ya jawo abin da yasa nake fada da su ba wai saboda wai abin da muka kirkiro exactly ma irin nasu bane a'a kawai saboda na fahimci yanda suke tafiyar da al'amuran su ne domin kasuwan din ko kuma in ce din tsarin shi manhaja irin wannan yake a duniya yana da nashi tsari wanda daga kaga abin da yake tafiya da shi ka san wani lokaci akwai siyasa a ciki wani lokaci akwai kasuwa a ciki to sun dauko tsarin su a Najeriya da siyasa to shine kuma siyasar nasu abu ne wanda zai kawo ta da zaune tsaye da kuma tashin hankali so shine sai na tsaya na ce to wayannan mutanen idan muka bar su da yake nasu tsari su idan muka bar su su rusa mana kasa shine sai na tsaya kan su sai mutane suka ce na yi fada da su ne saboda nawa communication din
kuma sauraro saboda karancin lokaci a nan shirin zai dakata idan Allah ya kai mu mako mu na gaba shirin zai dora yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim da na shirye shirin ke mana fatan alkhairi assalam
to a gaida Shamsi Hamza Ibrahim yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuke aika mana ta hanyar email Sakonmu na farko ya fito ne daga Aliyu Usman Taka Lafiya Birnin Kebbi yace ya madaukakin sarki ka tausaya waɗannan ɗaliban makarantar sakandaren Birnin Yauri tare da dukkan ɗaliban da aka sace ta hanyar kokuto da su cikin koshin lafiya Sakonmu na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau yace hakika kamar yadda shugaba Buhari je jihar Borno to kuma fa muna buƙatar ganin shi a jihar mu ta Neja domin wallahi wutan matsalar tsaro ta sako jihar tamu a gaba tana neman babbake ta saboda haka ya kamata ya waiwayo mu da gaggawa domin ya kawo mana agaji Allah ya sa ya ji kuma zai yi hakan amin sakon sanin Muhammad Chindo Ngwa Karofin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya yace salam biyoyi Hausa al'ummar jihohin Zamfara da Kebbi da Neja da kuma Katsina suna buƙatar addu'o'in mu ganin yadda a kullum matsalar rashin tsaro sai ƙara ta'azzara yake yi sai karshe nake addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar rashin tsaro a yankin mu na arewa da kasar mu Najeriya da ma duniya baki daya amin summa amin sai sako daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya yace assalamu alaikum biyoyi Hausa umarin da shugaba Buhari ya bayar na NNPC ta fara aikin hako man fetur a jihar Borno hakan abin ayaba ne matuka sai dai wani hanzari ba gudu ba ya kamata a magance matsalar tsaro kafin a fara aikin hako man domin kada garin gyaran gira a rasa ido sakonmu na karshe ya fito ne daga Ado Salati Goma ga Annabi Rajau yace ina kira ga al'ummar duniya baki daya da cewa dan girman Allah da manzansa mu dinga taimakawa ƴan gudun hijira domin duk wanda ya taimaki wani shi ma Allah zai taimake shi ta inda bai zata ba sannan kuma ya kamata mu dinga tunawa da cewa mu ma fa muna iya tsintar kanmu cikin gudun hijira tunda dai su ma waɗannan ƴan gudun hijira ba su san hakan za ta ritsa da su ba a ƙarshe ina addu'ar Allah ya zauna mana da ƙasar mu lafiya dan daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki daya sai kuma gobe da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda kafin mu sallama da ku ga sakon ta'aziyya ga abokin aikin mu Ibrahim Kalmi Si Garba da ƴan uwansa saboda rasuwar goggon su Habiba Ma'aji Salim Bombi shekaran jiya Juma'a a gajin Duguri garamar hukumar alkalirai jihar Bauchi Allah ya jikanta da rahama da kuma idan ta mu ta zo mu cika da imani yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya taya ni gabatarwa sai kuma Aliyu Sahil da ya bada umarni da ba injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC